الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yau, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Juma'a 18 ga watan Sha'ban shekara ta 2434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan 6 shekara ta 2013. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata. Wani misali, mutum ne ya auri mace, saki biyu sai ya gudana tsakaninsu, bayan saki na biyu sai ta je ta yi idda, da ta gama idda wani sai ya aure ta. Shi wanda ya aure ta shi ma sai ya sake ta, wannan wanda ya mata saki biyu a farko sai ya sake auren ta. Shin idan ya wancan saki biyu suna nan ko kuma sun riga sun rushe? Da yawa daga cikin malamai suna ganin wannan saki biyu yana nan, idan ya aure ta in ya mata saki daya za a haɗa masa da wancan biyu kenan, ya zama saki uku. Duk da cewa ba mu san wani dalili wanda suka dogara a kan shi, an gane ko shi wannan kwata-kwata igiyar aure. Misali, lokacin da kama mace saki biyu, anan kana da damar koyi. In ta riga ta gama idda, wannan ta riga ta fita daga cikin layin matarka, dole idan kana da buƙatar ta, dole sai ka sake biyan sadaki an ɗaura aure. To wannan ta je ta auri wani. To maganar cewa wannan saki biyu suna nan ba su rubuje ba, mas'ala ce wadda tana buƙatar dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan haka. Na'am. Wai ɗan da aka haifa kafin ketowa alfijir a ranar Idi, da wanda aka haifa bayan ketowa alfijir, wanne ne zakka ta budda kai take kai shi? A nan kasancewar wannan matsala, malamai suka ce duk wanda aka haife shi kafin ketowa alfijir, an gane ko, a ranar Idi, to wannan zakka ta budda kai dole sai an fitar masa. Amma wanda aka haife shi bayan ketowa alfijir, to babu zakka ta budda kai a kan shi. Wannan kenan akan malaman da suka tafi akan cewa ita zakka ta hudda kai na tabbata da sababin ganin wata. In dai aka ce yau an ga watan Sha'ban, to shi kenan ta zama wajibi. Kenan wanda ya mutu kafin ketowa alfijir shi ma sai an hudda masa, domin ya mutu a lokacinta. Wanda aka haifa kafin ketowa alfijir shi ma sai an hudda masa. Wanda ku suka tafi akan cewa tana wajaba ne a sanadiyar ketowa alfijir, don haka suna ganin duk mutumin da ya mutu ana gobe sallah kafin ketowa alfijir, to babu zakka ta hudda kai a kai shi, saboda bai kai ba lokacin da ta zama wajibi. haka nan kenan yaron da aka haife shi kenan bayan ketowa wannan kafin bayan ketowa alfijir shi ma wannan babu zakata gudda kai akan shi saboda kasancewar kenan ya fita daga layi lokacin da ta zama wajibi mun gane ko kenan wasu suka ce a sanadiyar fadawar rana in dai yau an ga watan sha'ban watan sallah watan shawwal nake ne to zakata gudda kai ta zama wajibi kenan wanda ya mutu kafin ketowa alfijir da dan da aka haifa kafin ketowa alfijir duka ta zama wajibi a kansu wanda aka haifa kenan bayan ketowa alfijir kenan wannan babu maganar zakata gudda kai a kai shi saboda mutar gai bai ta zama wajibi a kan shi tun a lokacin fadawar rana kenan ta zama wajibi dan haka kenan kauli wanda yake mai rinjaye a nan bayan ketowa alfijir take zama wajibi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade lokacin ta cewa kafin a dawo daga idi ake bukatar abadata dan duk wanda ya bari sai da aka dawo daga idi manzon Allah yake cewa ba zakka bace ta gudda kai sadaka ce daga cikin sadakoki idan dan haka wanda aka haifa kafin ketowa alfijir tana kai shi an gane ko tana kai shi na'am
kamar wanda sai akwai irin kamar mutanen da ya kamata in ka ambaci sunan da kace radiyallahu anhu
wai wani koma bayan sahabi in an kama sunan shi akan iya cewa radiyallahu anhu a wajen dai ahlus sunna wal jama'a ba kowa ba ake ce masa radiyallahu anhu illa sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa radiyallahu anhu addu'a ce ma'ana Allah ya yarda da kai Allah ya ƙara maka yarda shine ake nufi to amma me yasa ahlus sunna suka kebance wannan addu'a da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne Allah ya ce ya yarda da su da nasi na alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَنَّهُ وَتَقَدَّرَ وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya yarda da muminai lokacin da suke kulla mubayi'a da kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan itaciya nan sako ne Allah ya turo cewa ya yarda da sahabban manzansa to dan haka ahlus sunna sai su dau wannan kalima su yi addu'a da ita akan sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wani wanda yake koma bayan sahabi abinda ake fada masa a ce masa rahimahullah Allah ya yi masa rahama an gane ko domin kace Allah ya yi masa rahama in a rayi yake kana masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa abinda ya gabata na laifukansa sannan abinda ya rage na kwanukan rayuwa Allah ya yi masa dace game da aiki wanda yake karbabbe shine ma'anar rahimahullah dan a ce maka rahimakallah yafi a ce gafarallahu laka in aka ce gafarallahu laka ana maka addu'a ne Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka amma in aka ce rahimakallah ana maka addu'a cewa Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubinka kuma ana maka fatan Allah ya maka dace duk ayyukan da zaka aikata a abin da ya rage na kwanukan rayuwa su zamanto karbabu a wajen Ubangiji subhanahu wataala don haka akwai wuce gona da iri kamar a kama sunan wani wanda ba sahabi ba a ce radiyallahu anhu an ɗauka kamar taba shi da yawa kamar ni bayani ya gabata cewa an sanya alqur'ani magiya ce ake da wannan sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuma ba komai bai dace a yi magiya da ubangiji ko da sifa daga cikin sifofinsa sai a kan abu wanda yake mai girma mai matuƙar muhimmanci. Don haka a duk wani abun da bai take karaye karya a ɗauko ƙur'ani a ma mutane magiya cewa idan jama'a suna ma wannan alƙur'ani ra'ayi kaza ko kuma abu kaza da aka yi a fito da shi, to a irin wannan bayyada cewa saboda na kai mutane a wayi gari ƙur'anin kansa ba sa gani ƙimar shi. Don haka da a ce maka dan Allah ko a ce maka saboda alƙur'ani duɗɗe ne, domin alƙur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi ne ake nihi da sa alƙur'ani. To amma irin na kaya ya bace a ɗauko ƙur'ani a sa, wannan duka ba karantarwar magabatan ƙwarai ba ce. Don haka bayyada cewa na'am. Wai me yasa Ali shi ake keɓanta shi da cewa karramallahu wajha? Wanda suke amfani da wannan kalima asalin ba ahlus sunna bane ba, suke cewa karramallahu wajha. In kai haka ka ware Ali ka fifita shi akan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su kuma sahabbai bayya halatta ka fifita wani akan wani, sai kana da dalilin da ya bambanta. In shi'a suka kirkiri wannan dan su bambanta Aliyu da sauran sahabbai, sai su ce karramallahu wajha, wai Allah ya girmama fuskar shi. Menene dalilin da kuka bambanta shi kuke masa wannan addu'a, sai suke cewa wai bai taba ma gunki sujada ba? To ai a cikin sahabbai ga irin su Abdullahi dan Abbas, irin su Abdullahi dan Umar da sauransu sun wuce a lissafa, wanda a cikin musuluncin aka haife su, ba su san ba ma menene gunki, su me yasa ba a cewa karramallahu wajha? Don haka bayyada cewa sahabi manzon Allah, iya abinda zaka faɗa shine ka ce radiyallahu anhu, sawa'an Abubakar ne ko Umar ko Usman ko Ali ko ma wane ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka faɗar karramallahu wajha ga Ali wannan ba ta dace ba, ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace. Na'am. Wai mace bata gama idda ba tace ta gama idda aka ɗaura mata aure da wani. Alƙaulu ƙauluha, in mace tace ta gama idda, a iya zamanin da za a iya tabbatar da cewa ta gama idda, sai a iya gaskata ta. In bata gama idda ba tace ta gama idda, wannan kuma tsakaninta da Ubangijinta. An gane ko? Kar mu manta mu wuce da darasi na musamman a cikin wannan littafi. Daga cikin magabata yake cewa in mace za ta zo da shaidu ta tabbatar mun cewa a cikin wata ɗaya ta yi jini uku, yace za mu iya fuskata ta. Domin an samu matan da a cikin wata ɗaya, macen da a cikin wata za ta iya yin jini kusan su uku. An gane ku? In ta ce ta gama idda, wannan maganar ta za a amsa. In ta ƙoye abin da ke cikin mahaifarta na jinin al'ada, to wannan kuma tsakaninta da Ubangijinta. Hani dai ya zo a cikin alƙur'ani, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ubangiji ta'ala ya ce bayya halatta ga mata su ƙoye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu. Abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu shine ɗa ko jinin al'ada. Bayya halatta mace bata gama idda ba ta ce ta gama, ko ta gama idda ta ce bata gama ba, in tana son ta koma gidan mijinta. An gane ko? In tana son ta koma bata gama idda ba, ta kan iya cewa bata gama ba, kenan akwai sauran lokaci ya kan iya maida ta. Ko kuma ta gama idda, bata gama idda ba, sai ta ce ta gama ba dan komai ba, dan kar ta koma gidan shi. Ubangiji ta'ala ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, baya halatta ga mata su koye abinda Allah ya halitta na jinin al'ada a cikin mahaifarsu. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, in har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar kiyama. Baya halatta mace bata gama idda ba ta ce ta gama, ko ta gama idda ta ce bata gama ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. magana da cikin kitabul hajj mun tsaya karshen wato babi na 100 daidai zamu tashi farkon babi na 101 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب التلبية والتكبير غداة النهر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أن يونس الأيلي هو بن يزيد عن الزهري هو بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الإمام البخاري الله يجزيكم سكيتشوا wannan babi ne wanda ke bayani game da yin talbiya da fadar Allahu Akbar a safiyar wato ranar layya, lokacin da mutum zai jefi wato shine ramin Aqaba. Wannan kenan ana maganar lokacin da aka wayi gari a Muzdalifa, an yi sallar asuba, an tsaya a mash'arul haram, an fuskanci al-qibla, an ci gaba da addu'a gab da hudowar rana, lokacin da aka kamo hanya domin zawwa mina ayi jifa na farko kenan, jifa na rangoma. To menene ake yi akan hanyar kenan? Shine anan mallam yace babu talbiyati wa takbir, babe ne wanda ke bayani game da yin talbiya shine fadar labbaik allahumma labbaik wata kabir da fadar Allahu Akbar gadatan nahar, ma'ana safiyar wato ranar layya, shine ran goma ga watan Zulhijja, lokacin da za a zo ayi jifa. Shine yace hina yarmil jamra, lokacin da mai haji kenan zai jefi aljamratul kubra. Sai yace walirtidafi fi sayr, wato da goye wani akan abun hawa kenan lokacin da za a tafi. Menene matsayin sa? Shine anan mallam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ardafa al-fadla, wato ya goyi dan amminsa shine al-fadl ibn Abbas, ma'ana ya goya shi kenan akan rakumansa. Labazin ardafa an ciro shi ne daga al-irdaf, al-irdaf shine ka hau dabba ka goyi wani a baya, dan kuturin dabba shine ake kira da ar-ridif. Idan aka ce ardafa kenan ya hau gaba sai ya goye wani a bayan sa, shine yace ardafa al-fadla. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goya al-fadl ibn Abbas wato a bayan rakumansa kenan a ran 10 ga wata, lokacin da aka tashi daga Muzdalifa za a je Mina domin yin jifa. Fa akbara al-fadl, al-fadl ibn Abbas sai ke bada labarin cewa annahu lam yazal yulabbi, ai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda muka taso daga Muzdalifa a ran 10 ga wata gab da hudowar rana, yace bai gushe ba yana fadar labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, hatta ramal jamra, har sai da muka kai lokacin da manzon Allah ya jefi wannan rami. Sannan a wannan lokaci manzon Allah ya dakata ya takaita game da fadar labbaik allahumma labbaik. Wannan dalili ne a bayyane cewa mai haji tun lokacin da ya dau harami zai ci gaba da yawaita labbaik allahumma labbaik, ba zai taka burki game da fadar ta sirran 10 ga wata lokacin da ya jifa na farko. Kamar yanda anan al-fadl yake cewa da muka taso daga nan Muzdalifa a ran 10 ga wata manzon Allah bi yanke fadar labbaik Allahumma labbaik sidi jifa na farko kenan, tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa rana Arafa da yamma daga ran nan kake takaita fadar labbaik Allahumma labbaik. To wannan dalili ne a bayyana wanda ke nuna sai an zo an yi jifa sannan a wannan lokaci mutum yakan dakatawa. A wannan hadisi na biyu, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle Usamatu dan Zaid masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan masoyin sa, Allah ya kara musu yadda kana ridifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min Arafata ila Muzdalifa, shi Usama ya kasance akan kuturin raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda aka taso daga Arafa har zuwa Muzdalifa. Da aka je aka tsaya a Arafa a ran 10 ga wata, a ran 9 ga wata, da rana ta fada za a zo Muzdalifa, manzon Allah da ya haura kuma sa sai goyi Usamatu ibn Zaid tun daga Arafa har aka zo Muzdalifa. An gane ku? Sai ya ce thumma ardafal fadla min al-Muzdalifa ila Mina, da aka wayi gari ran 10 ga wata za a je Mina a yi jifa gab da huduwar rana, daga nan kuma manzon Allah sai ya goyi al-Fadl ibn Abbas daga nan Muzdalifa zuwa Mina. Qala Abdullahi dan Abbas yace fa kilahuma qala, kowane ɗaya daga cikin su da shi Usama da shi Al-Fadl gaba ɗaya su sun faɗa lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yulabbi hatta rama jamratul aqaba, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana fadar labbaik Allahumma labbaik, wato hassi da aka je aka yi jifa na farko aka jefi rana a gaba. To anan malami ya ce babu talbiya wa takbira, ina lafazin kabbara yake a cikin hadisi na farko ko na biyu? Wannan malam ya hararo shi ne a cikin wata riwaya ta daban, saboda kasancewar akwai hadisi sahihi wanda da aka taso daga Arafa za a zo Muzdalifa, haka nan daga Muzdalifa za a je Mina a yi jifa. Sahabbai wasu suna labbaik Allahumma labbaik, wasu kuma suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira. To gaba ɗayan su manzon Allah yana jin su, kuma a junan su ya juna ba wanda ya ma wani inkari, manzon Allah ya tabbatar da su akan abin da suke. Dan haka in an taso daga Arafa za a zo Muzdalifa, in ma ka yawaita labbaik Allahumma labbaik ko ka yawaita fadar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira. An gane ko? Haka nan kenan a ran 10 ga wata lokacin da aka wayi gari, in an tashi daga Muzdalifa za a je Mina a yi jifa, in ma ka yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik ko kuma ka yawaita fadar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira. Duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji kuma ya tabbatar, illa kasancewar shi dai abin da yake fada labbaik Allahumma labbaik, kamar yanda shi Usama da Al-Fadl suka tabbatar da cewa manzon Allah bai gushe ba na fadar labbaik Allahumma labbaik, wato har sai da aka je lokacin da aka yi jifa na farko. Wanda bayani ya gabata, jifa na farko na ran 10 ga wata, wannan al-jamratul kubra ita kadai ce ake jifa, kenan idan aka zo za a ketare rami na farko wanda ake kiran shi al-jamratul subra, sannan a ketare na biyu wanda ake kiran shi kenan al-jamratul wusta, sannan sai a je na gaba na karshen shine kenan al-jamratul kubra wanda shine yake kusa da Makka. To wannan shine za a jefe shi da tsakuwa bakwai, ta farko a ce bismillah Allahu akbar, sannan shida da za su biyo baya kowace tsakuwa din za a jefa sai a ce Allahu akbar, kamar yanda bayani ya gabata akan haka. A takaice dai kenan, kabbara da talbiya haka ake buƙatar mutum ya nace a kansu kenan sai ya kai lokacin da ya jifa zai taka burki, sannan kuma ba laifi kakan iya goyen mutum akan raƙuminka akan abin hawanka, kamar yanda ya ce walirtida fi fisayyo, yana manzon Allah ya goyo Usama tun daga Arafa zuwa Muzdalifa, daga Muzdalifa da aka wayi gari ya goyi Al-Fadl har sai da aka je Mina. Babu faman tamatta abil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر هو بن شمي قال أخبرنا شعبة هو بن الحجاج الواسدي العتكي قال حدثنا أبو جمرة أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة أمرة متقبلة وحج مبرور wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman tamatta'a bil umrati ila al hajji wa mastaysara min al hadi ubangiji ta'ala yace duk wanda yayi tamattu'i da umra zuwa lokacin hajji abinda ake nihi da at tamattu wato shine jin dadi kenan a Hausa amma in aka ce tamattu'i a shar'ance shine mutun yayi umra a cikin wata daga cikin watannin haji kafin Allah ya dawo da shi garin su a wannan shekara yayi haji shine ake kira da tamattu'i mutumin da yaje umra a cikin watan Shawwal ko a cikin watan Zulqa'ada ko a cikin watan Zulhijja sai ya ci gaba da zama a birnin Makka da lokacin haji yayi niyyar haji aka yi da shi to wannan shine ake kira mutamatti amma mutumin da yaje umra a cikin watan Ramadan sannan sai ya zauna da lokacin haji yayi ran 8 ga wata sannan kuma ya fita yaje aikin haji wannan ba a kiran shi mutamatti an gane ku kenan ka'ida mutun yayi umra a cikin wata daga cikin watannin haji shine in ma a cikin Shawwal ko a cikin Zulqa'ada ko a cikin Zulhijja sannan mutun ya ci gaba da zama a Makka ba tare da ya dawo garin su in lokacin haji yayi haji shine ake kira da mutamatti dan shi tamattu'i a ran da ka je misali kakan iya yin tamattu'i in kai umra kai tsiye idan ka kunce ihrami bayan kai aski ka sanya kayan ka shafa turare shikenan ka zama mutamatti in a wannan lokaci kai haji in a ran 9 ga wata ka je kana iya yin tamattu'i a ranar Arafa in ka isa harami ka je kai umra kai tsaye sai ka tube wannan harami sai ka sanya kayan ka in ka sanya kayan ka shikenan kuma kai tsaye sai ka tube sai kai niyyar haji in yaso kuma a tayi aje a tsaya a Arafa in ko mutumin da zai yi ifradi misali ko mutumin da zai yi kirani yau sai aka ce yau an ga watan sallah na azumi kenan watan Shawwal a ranar ma mutum sai ya dau harami haji wadda take ifradi ko kuma haji wadda take kira idan mutum ya je yayi tawaful qudum a matsayin shi na mai ifradi ko mai kira idan ya gama tawaful qudum yayi safa da Marwa sai ya ci gaba da zama a cikin wannan ihrami ba zai sanya dukkakken tufafi ba zai yanke farce ba zai shafa turare ba duk wasu abubuwa wanda aka haramta ma mai haji dole zai ci gaba da haramta ma kansa waɗannan abubuwa ba zai kunce ba sai a ran 10 ga wata ran da aka je aka yi jifa na farko kenan a takaice ya zauna kusan kwana 70 a cikin harami an gane ku kenan wannan kenan mai kirani ko wanda yake mai ifradi kenan haka a farkon Shawwal wanda yayi umra da yayi umra sai ya kunce harami sannan ya ci gaba da zama kawai siran 8 ga wata sannan ya dau niyya ta haji kenan wannan shi ma ana kiran shi kenan mutamatti to shine anan ubangiji ta'ala ke cewa faman tamatta'a bil umrati ila al haji duk wanda wato yaji dadi da umra zuwa lokacin haji ma'ana kenan yayi tamattu'i da yayi umra sai ya dan kunce ya kunce wannan ihramin sai ya sanya kayan shi waɗanda suke na al'ada ya ci gaba da duk wasu abubuwa wanda da an haramta masa lokacin da yake dauke da harami shine ubangiji ta'ala yace fa mastaysara min al hadi na kanshi abin da ya saukaka na hadaya abinda ya sauƙaƙa na hadaya a magana mafi inganci in ma ya yanka rago ko ya yanka raƙumi ko ya yanka sa ɗaya daga cikin wannan uku. Sai ya ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj, duk wanda bai samu ba abinda ya sauƙaƙa na hadaya rago ko raƙumi ko saniya, Ubangiji ta'ala ya ce na kai shi yin azumin kwana uku fil hajj, ma'ana a Makka kenan. Wannan azumi uku da zai yi, malamai suka ce yakan iya azumtar su kafin rana Arafa, kenan sai ya azumci 6 da 7 da 8. Idan ko bai samu ba azumtar waɗannan kwanuka bayan an sauko daga Arafa, bayan ranar layya kenan, ran 11 da 12 da 13 ga watan Zulhijja, yakan iya azumtar su. Mun gane ko in ma kafin a fita kenan ko kuma bayan an dawo kenan, domin ranar 10 ga wata ba a azumi, ranar sallah ce kenan, yakan iya yi 11 da 12 da 13. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa fa siyamu thalathati fil hajj, wato na kan shi yin azumi uku wato a haji kenan a nan Makka. Wa sab'atin idza raja'atu, Ubangiji ta'ala yace kuma na kan shi azumtar kwanuka 7 idan ya dawo gida. Sai yace tilka asharatun kamila, wannan shine kenan 10 cikakka, can yayi 3 nan yayi 7 kide, idan aka hade aka jumulce kenan sun zama 10 kenan. A can kai 3 in an dawo gida kai azumi 7, illa kasancewar jira wannan azumi ba wajibi bane ba, in an jira kuma wannan an kyautata. Sai yace zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram, Ubangiji ta'ala yace wannan wajibcin hadaya ga wanda yayi tamattu'i ko kuma wajibcin hadaya ga wanda yayi tamattu'i ko kuma kasancewar yin azumi uku a Makka da yin 7 idan an dawo gida ga wanda bai samu hadaya ba. Sharadin Allah ya ce liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram, ga mutumin da iyalin shi ba sa halarci a masallacin Allah mai alhurma, ma'ana ba mazaunin Makka bane. Don haka wanda yake dan Makka ko wanda yake mazaunin Makka wanda zama ya kai kaca, to dan kai umra a cikin wata daga cikin watannin haji a wannan shekara kai haji, ba maganar wajibcin hadaya akan ka. An gane ku? Wannan Allah ya wajauta ma mutumin da ya zo daga wani shashi daga cikin sasannin duniya, yayyo bulaguro ya zo, Allah ya masa dace a wannan shekara ɗaya a bulaguro guda ya yi umra kuma ya yi haji, shine Allah ya wajauta masa ba da hadaya. Don haka ya ce zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram, wannan ba da hadaya ko kuma madadinta yin azumi uku a can in an dawo gida a yi 7, shine Allah ya ce liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram, ga wanda iyalinsa ba su zamanto ba halartattu ga masallaci mai alhurma, ma'ana mutumin da ba mazaunin Makka bane. Sannan malam sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda Abu Jamra Allah ya ji kansa ya masa tambaya game da tamattu'i, shine almutu'a, in ma kace at-tamattu ko kuma kace almutu'a, abinda suke nihi da almutu'a shine wato tamattu'i, amma in aure ne dole sai sun kayyade ne kahul mutu'a, shi ma wannan wani nau'i ne wanda yake na daban, auren kwantara wanda aka kayyade masa lokaci, za mu yi aure da ke amma fa in wata 6 yayi rabuwa za mu yi, to wannan aure haramun ne har izuwa kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi da nassi ingantacce. Abinda ake nihi da almutu'a anan kenan shine at-tamattu, kenan yin umra a cikin wata daga cikin watannin haji, sannan a wannan shekara kafin mutum ya dawo gida ya sami ikon yin haji. Shine ya ce na tambayi Abdullahi dan Abbas game da yin tamattu'i, fa amara ni biha, sai ya ce kwarai na yi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'altuhu anil hadi, ya ce sai na masa tambaya game da hadaya, fa qala, sai ya ce fi hajazur, yace hadaya akan iya bada raƙumi aw bakaratun, yace ko saniya aw shatun ko akuya ko kuma mu ce ko tinkiya, domin lafazin sha ismul jins ne, ya hada kenan tumkiya da akuya namiji da mace shine anan kenan aushatun ko kuma mutun ya yanka rago sai ya ce aushirkum fi dam wato ko kuma kai tarayya kenan game da hadayar kenan anan in a ce kana da damar yanda zaka sayi raƙumi ka yanka kai kadai to wannan ka kyautata domin shi yafi wanda ya yanka raƙumi yafi wanda ya yanka sa wanda ya yanka sa yafi wanda ya yanka rago an gane ko kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumi 100 manzon Allah ya bada hadaya a hajjin shi dai to in baka da halin kenan sayin raƙumi ko saniya anan kenan me za a yi shine sai ya ce aushirkum fidam ko kuma a yi tarayya wato game da ita hadayar domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum bakwai sukan iya hada kudi su sayi raƙumi su yanka a matsayin hadayar su ko su sayi sa su yanka amma malamai sun tafi in dai rago ne to wannan baya halatta a yi tarayya sai dai kai kadai ka saya ka yanka amma in raƙumi ne ko saniya to mutum bakwai sukan iya yin tarayya tare da cewa akwai riwaya ingantacciya daga Abdullahi dan Abbas wanda ke nuna cewa mutum goma sukan iya tarayya akan raƙumi mutum goma sukan iya hada kudi su sayi raƙumi su yanka a matsayin hadaya ko a matsayin layya tare da cewa shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa baya ganin halaccin yin tarayya a hada kudi a sayi hadaya a yanka sawa'an hadaya ta wajibi ko da suke ta neman lada domin Ibn Umar Allah ya kara masa yadda a farko shi da baya ganin halaccin mutane su hada kudi su sayi raƙumi ko su hada kudi su sayi saniya su yanka to amma da nasi ya cin masa aka bashi labarin tabbas abu ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar sai shi ma ya dawo daga kan wannan fatawar sai ya ce ai wannan nasi ban san da shi ba dan haka kenan anan mutum bakwai sukan iya sayin raƙumi ko su sayi saniya su yanka a matsayin cewa hadayar su shine anan yake cewa kenan fi hajazur yace game da hadaya mutum yakan iya yanka raƙumi aw baqaratun ko kuma saniya aw shatun ko kuma tunkiya aw shirkun fidam ko kuma tarayya abinda ake nihi da ashirka anan wato shine kenan musharaka ka kawo kudi na kawo kudi wannan ya kawo mu hada kenan mu sayi raƙumi mu yanka in ma mu bi mu sayi raƙumi mu yanka ko mu uku ko mu hudu har zuwa mutum bakwai sukan iya hada kudi ba dole bane sharadi cewa sai mutum bakwai mutum biyu sukan iya sayi raƙumi su yanka ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai an gane ko in an dawancin hadisi na Abdullahi dan Abbas har mutum goma sukan iya sayi raƙumi su yanka amma saniya mutum bakwai sukan iya hada kudi su saya amma in rago ne ko tinkiya ko akuya ko dan akuya dole sai dai mutun ya kadaita in ba shi da halin yin wannan to iya abin da yake kanshi sai ya azumi uku a can ran da Allah ya dawo da shi gida ya azumi bakwai shine maimakon hadayar da bai samu damar yankawa ba shine sai yake cewa wa ka annana sankarihuha lokacin da Abdullahi dan Abbas ya bani wannan fatawa game da yin tamattu'i ka ce wasu jama'a kamar sun kyamace haka ba su so ba domin kasancewar da yawa daga cikin sahabbai ba sa ganin halaccin yin tamattu'i kai umra a cikin wata daga cikin watannin haji sannan kai haji a wannan shekara kamar yanda Umar da Abubakar Allah ya kara musu yadda suna daga cikin waɗanda ba sa ganin halaccin yin tamattu'i wanda kar mu manta hadisi ya gabata wanda Abdullahi dan Abbas yake fada ga wasu jama'a yaya ina ce muku manzon Allah yayi tamattu'i ya ce ayi kuma kuna cewa Abubakar da Umar sun hana shine yace ya kusanta ku ayi muku ruwan duwatsu daga sama domin kun bujiro ma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fadar waɗanda ba su kai matsayin shi ba to shine anan sai yace wa ka annana sankarihuha ka ce jama'a sun kyamaci wannan fatawa ta shi da yace wa inje in yi tamattu'i Abu Jamra yace fanimtu sai nayi bacci fara'aitu fil manami sai nayi mafalkin ka anna insana yunadi ka ce wani mutum gashi sai fada yake yana daga murya hajjun mabrur wa muta'atun mutaqabbala haji karbabba da tamattu'i wanda yake karbabbe fa ataitu ibn Abbas radiyallahu anhuma sai nace ma Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda fa haddastu na bashi labarin mafarkin da ne nace masa ni fa nayi mafarki wani mutum sai fada yake hajjun mutaqabbala hajjun mabrur wa mutaatun mutaqabbala haji karbabba da umra wadda take karbabba ma'ana ta mutu'in da ne fa qala sai Abdullah dan Abbas yace Allahu akbar wannan kenan idan abu ya baka mamaki ya burge ka to iya abinda zaka yi in ma ka ce Allahu akbar ko ka ce subhanallah sai yace sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallama ai tamattu'i sunna ce ta baban qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jin dadi ne Abdullahi dan Abbas yayi ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mishi da fatawar shi da ya bada game da yin tamattu'i shi wannan Abdullahi dan Abbas ya ce masa yaje yayi tamattu'i wasu jama'a sun kyamaci wannan abu yaje yayi tamattu'in sa ya gama tamattu'i ya kwanta bacci kawai sai ya mafarki wani yana shela yana fada yana cewa hajjin mabrur wa mutaatun mutaqabbala haji karbabba da umra karbabba ma'ana tamattu'in shi ya karbo a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to shine anan malam sai yake cewa Adam ibn Abi Iyas da shi da Wahab ibn Jarir da Gundar wato sun rawaito daga Shu'ba maimakon wa mutaatun mutaqabbala wa umratun mutaqabbala umra wadda take karbabba dama yin aka ce tamattu'i shine yin umra a cikin wata daga cikin watannin haji sannan mutun yayi haji a wannan shekara wa hajjun mabrur da hajji wadda take karbabba don haka An-Nadr ibn Shumail shi kadai ya kadaita da wancan lafazi wa mutaatun mutaqabbala amma ta fuskar ma'ana ba su da bambanci abinda ake nufi da mutaa kenan anan umra wadda take karbabba to don haka dai anan a takeice abinda muke so mu gane baban da malaye ne duk mutumin da ba dan Makka ba in yayi tamattu'i iya abinda yake kai shi dole sai ya bada hadaya in ma ya yanka rakumi ko ya yanka saniya ko ya yanka rago idan ba shi da halin ɗaya daga cikin waɗannan uku kenan me zai sai ya azumi uku a Makka ran da Allah ya dawo da shi gida sai ya azumi bakwai idan an hada ya zama goma shine kenan madadin hadayar da bai samu ba yanka ba babu rukubil budun li qawlihi والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقاني السائل والمؤتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق إتقه من الجبابرة ويقال وجبت أي سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها فقال إنها بدنا فقال اركبها قال إنها بدنا قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام وشعبة أنهما قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها قال إنها بدنا قال اركبها قال إنها بدنا قال اركبها ثلاثة واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin wato hawa rakumi wanda yake na hadaya hakumi ko saniya ba da bi mutun yakan iya hawa shine anan malam sai ya shigo da kadar Allah subhanahu wa ta'ala wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khaira ubangiji ta'ala yace raqumma wato mun sanya ta gare ku yana daga cikin alamomi waɗanda suke na bautar Allah lakum fiha khair ubangiji ta'ala yace akwai amfani na duniya da lahira gare ku wato tattare da ita hadaya amfani ne ta fuska biyu amfani na farko shine amfani na rayuwar duniya amfani na biyu shine amfani wanda yake na makoma lahira ngana ku lafazin al-budun jam'i ne na badana idan aka ce albadana shine raqumi sawa'an namiji ko mace duk raqumin da ya kai matsayin za a iya masa lautu ko za a iya hawa ayi bulaguro in ma a ce masa rahila ko kuma a ce masa badana shine anan Allah yake cewa wal budna wato raqumma ja'alna halakum min sha'airillahi mun sanya muku su daga cikin alamomi waɗanda suke na bautar Allah lakum fiha khair ubangiji ta'ala yace akwai amfani gare ku tattare da ita ma'ana hadaya sai yace fazkuru smallahi alaiha sawafa wato ku ambaci sunan ubangijin ku alaiha akan suke ta sawafa wato lokacin da kenan take tsaye akan kafa uku an kulle kenan kafar hagu idan za a soke raqumi kafar hagun ake daurewa sannan sai ya zamanto ya tsaya akan kafa uku sannan ake soke shi shine as-sawaf an gane ku kenan an daure kafa wadda take ta hagun kenan yana tsaye akan kafa uku shine Allah yace fazkuru smallahi ku ambaci sunan ubangijin ku ku ce bismillah alaiha kenan akan soke raqumin sawafa kenan halin tana tsaye akan halin yana tsaye akan kafa uku an daure kafar hagu sai yace fa'iza wajabat junubuha wato idan hakarkarinta kenan ya sare ya kai kasa kenan wannan kinaya ce bayan an soke kenan ta ida fitar rai ubangiji ta'ala yace fakulu minha in kun hede kun dafa ubangiji ta'ala yace ku ci wato daga wannan hadaya da ku soke wannan na nuna mana halaccin idan mutun ya soke hadaya sawa'a raqumi ko saniya ko rago ya halatta shi ma ya ci daga cikin nama shine Allah yace fakulu minha ku ci daga wannan nama amma wannan umarni ba yana nuna wajibi bane sai ka ci a wannan mustahabi wannan umarni ne wanda yake na halacci ya halatta kenan a naman hadaya kai ma ka dauka ka ci shine Allah yace fakulu minha ku ci daga naman ta wa adimul qani'a ubangiji ta'ala yace ku ci yadda alqani'a shine wato mabaraci kamar yanda mujahid anan ya fassara mana alqani sai yace as-sa'il ma'ana mabaraci sai yace wal mu'tar yace da wanda ya gujuro sawa'an mawadaci ne ko kuma talakka ne kenan so da yawa menene fa'idar game da ma hadaya alama da ake mata takalli arata ya mata takalmi a wuya a tsaga tuzo wanda yake da dama saboda duk wanda yake da bukata miskini ko mabukaci yake wanda ko mawadaci yakan iya binta aje inda za a soke ta in an soke shi ma a bashi rabin shi shine anan Allah yace fa adim wannan wa adimul qani'a ku ciyar da wanda yake mabaraci wasu malamai sun fassara alqani'a anan kenan shine min alqana'a wanda yake dangananne mutumin da ya kame bai roka ba ya sa ido dai yana kallo amma bai ce ba a bashi al-mu'tar sai suka fassara shi akan wanda ya gujuro ya nuna yana da bukata shine kenan mabaraci kenan anan alqani yanda mujahid ya fassara alqani sai yace as-sa'il kenan shine mabaraci wal mu'tar sai yake cewa wanda ya gujuro ai allazi ya'tarru bil budin min ganiyin aw faqir kenan wanda ya biyo raqumma sawa'an mawadaci ne ko talakka ne shi ma ku dauka ku bashi sai Allah yace kadhalika sakharna halakum la'allakum tashkurun ubangiji ta'ala yace haka lamarin yake mu muka hure muku raqumma wato ita wannan hadaya dan ku gode mana wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya ma bayin sa wato dan su gode masa sai yace lan yanalallahu luhumha wala dima'uha wato naman hadaya ko jininta baya saduwa ga Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana Allah bai ya amfana da wani abu na naman hadaya ko jininta daidai da nisa kada zarra. Walakin yanaluhu taqwa minku, tsoron shi wanda ke cikin zukata shi kadai ne ke saduwa ga Ubangiji in kun yi danshi. Wanda yayi danshi ba dan a fada ba, to wannan shine zai sadu ga Ubangiji subhanahu wataala, kuma zai samu katihun abin da ya gabatar ma kanshi a gobe kiyama. In rakumi dubu ka yanka, naman ko jinin Ubangiji subhanahu wataala bai ya amfani da komai daga cike shi. Iya abin da Allah yake bukata takawa wanda ke cikin zukatan ku in zaka yi kai danshi, shine yace lan yanallahu luhumha wala dima'uha, jina nan wannan hadaya namanta ko jininta bai ya saduwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Walakin yanaluhu taqwa minku, sanadi tsoron Allah wanda ke cikin zukatan ku shike saduwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Kazalika sakharaha lakum, kamar yanda Allah ya hure muku ita haka, haka Allah ya hure muku wannan hadaya li tukabbirullaha ala ma hadakum, dan ku girmama Ubangijinku akan abin da ya shiryar da ku, ma'ana ku yawaita fadar Allahu Akbar. Wa bashirul muhsinina, Ubangiji ta'ala yace ka ba masu kyautatawa tsakaninsu da Ubangijinsu albishir, da kyaukyawar makoma ita ce aljanna, ma'ana duk wanda yi dan Allah ka bashi albishir cewa abin da ya gabatar ma kansa zai samu sakamakon shi a gobe kiyama. Al-Imam Mujahid sai yake cewa summiyatil budna libadaniha, wato raqum ma an ambace su an ce musu albudun, wanda albudun jam'i ne na badana, kenan libadaniha saboda girman jikinta, saboda raqumi yana da halitta wadda take babba. Aya ce daga cikin ayoyi na Ubangiji subhanahu wataala, shine yace summiyatil budna libadaniha, an ambace raqumi kenan albudun, kenan libadaniha saboda girman gangan jikin shi. Kaje kaga inda suka mai da raqumi dukiya inda ake kiwon shi. Raqumi dai zaka ga ya lumka irin raqumin munana, ya lumka shi biyu ko uku, duka raqumin munanan galibin su yin wa gare su. Amma inda ake kiwon raqumi, wani raqumin zaka ce inda a ce a tsaye zaka hau shi dole sai an dora kuranga, to shine anan yake cewa libadani ha saboda girman jikinsa ake kiran shi da albudin. Sai yace wal qani'u as-sa'il, alqani'i kenan abinda Allah yake nufi as-sa'il mabaraci, wal mu'tar, al mu'tar shi yace allazi ya'tarru bil budun, wanda ke bujirowa tare da raqumin min gani na aufakirin mawadaci ko talaka, shi ma in yazo a dauka a bashi. Wa sha'airullah, fadarsa da yake cewa min sha'airullah sai yace isti'zamul buduni wastihsanuha, ma'ana shine wato girmama su raqumin da kyautata su, kenan in zaka saya ka sayi wanda yake mai kyau, ka sayi wanda yake babba koshashe wanda yake mai mai, in ma kenan kiwatawa zakai ka turke shi ka bashi abinci sosai, shine ake kira da ce kenan sha'airullah, girmama alamomi na bautar Allah. Sai yace wal atiq, wannan kenan mallan ya hararo waccan aya wadda take baya na cewa tunda Ubangiji ta'ala yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqawil qulub lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila albaytil atiq, an gane ko thumma mahilluha, da Allah yace sannan wurin yanka hadaya ila albaytil atiq, Ubangiji ta'ala yace wurin daki wanda yake al-atiq, al-atiq shine anan yace ai itquhu min al-jababira, wanda Allah ya yantar da shi daga malalata, ma'ana jama'a masu tsaurin kai, duk wani dan ta'adda a jahiliya ma bai isa bai kai ma wato Makka hari, idan ko yayi niyyar kai hari Ubangiji subhanahu wataala zai gama da shi, wannan daki Allah ya yantar da shi ba wanda yasa ya kai masa farmaki, shi yasa ake kiran shi kenan al-atiq, al-atiq kenan yantacce, ko kuma al-atiq kace zababbe, ko kuma kace al-atiq kace wanda yake da dadde, domin kowane ɗaya daga cikin ma'anar nan uku yana dauka. In kace al-atiq kenan yantacce, wanda Allah ya yantar da shi, al-atiq ko kuma kace zababbe, domin babu wani daki mai daraja a doran kasa sama da Ka'aba, ko kuma al-atiq kace da dadde kenan,
kamar yanda shine daki na farko wanda Allah ya dora a duran kasa inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata fihi mubarakan wa hudan lil alamin shine sai yace wai wa qalu wajabat ay saqabat ila al ard ana fada cewa wajabat ay saqadat ila al ard shine ta fadi zuwa kasa kenan lokacin da ta gama fitar rai shine Allah yace fa idza wajabat junubuha ay saqabat ila al ard kenan lokacin da hakarkarin ta kai kasa domin an soke raƙumi dole zai fadi idan ya fadi kenan ya gama halba halbe ya ida fitar rai sai a fide shine Allah yace fa idza wajabat junubuha ay saqabat ila al ard wa minhu wajabat ash-shams ay gharabat yana daga fadar su da suke cewa wajabat ash-shams ay gharabat shine rana ta fada malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana yaga wani mutum yana kora hadaya abinda suke nihi da albadana anan hadaya kenan an gane ko fa qala rakabha manzon Allah yace hautama yana kora hadayar ya rike takalmi a hannu kuma alamun shi ya gaji manzon Allah sai yace masa hau fa qala innaha badana sai yace ya rasulullahi hadaya ce فقال اركبها manzo Allah yace hau qala innaha badana sai ya sake maimaita masa yace hadaya ce ya rasulullah qala arkabha waylak fisalisa aw fisalisa akaro da bi ko da uku manzo Allah sai yace kai canka yace hauta ko da hadaya ce hau a wannan riwaya ta gaba Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum na kora hadaya manzon Allah ya ce masa ya hau qala innaha badana sai ya ce hadaya ce manzon Allah ya ce masa hau qala innaha badana ya ce hadaya ce manzon Allah ya ce masa hau sai da manzon Allah ya maimaita masa su uku Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a wata riwaya yake cewa tabbas na gan shi ya hau wannan raƙumi kuma yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ita hadayar an rata ya takalmi a wuyanta saboda kasancewar su suna ganin hawan hadaya baya halatta to illa kasancewar wasu malamai ma sun tafi akan cewa in dai ba bukata ba ta fakar da kai to bayyana cewa ka hauta wasu malamai suka ce in ka hauta sai kai kisasin kimar kudin kenan hawan da kai mata zuwa inda ka je ka sauka kenan sannan wannan kudade ka bada shi sadaka game da ita hadayar wasu malamai suka ce kai ko nonan ta katatsa ita taguwar ko saniya ta hadaya to wannan dole sai ka biya saboda da zaran lokacin da aka kebance ta cewa taguwa ta hadaya ce to wannan ta fita daga mulkin ka taguwa ce ta Allah wanda suke da haƙƙi game da ita sune kawai talakawa mabukata dan haka anan malamai suka ce kawai sai dai in bukata ta fakar da kai baka da abun hawa ka gaji to anan kakan iya hawa kamar yanda anan shi ma ya tagayyara ne manzon Allah ya ce masa ma zai hawa kamar yanda wata riwaya ta tabbatar da cewa yana da cikin bukata ne dan haka suka ce in ka hauta saboda bukata lokacin da wannan bukata ta gushe to kuma dole ka sauka in ya so ka kura ta a tafi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadiye shi sai aka kura su Aliyu dan Abi Talib ya kuro wasu daga birnin Yaman. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.